Dr. Lamido Jibril Cisse shine sarkin yankin Bauri Kewi kuma tsohon jami'in yada labarai ne a GBC Ghana da kuma sashen Hausa na muryar Jamus. Sarki yake shirin da ya burge shi a cikin shirye-shiryen muryar Amurka shine shirin tsakani wuya. Kuma yayi bayani abin da yasa wannan shiri yake burge shi.
Labarin kada ta ana iya tambayar kifi da kafin dai a kafa wannan tashar murku muna aikin radio a external service na external service ne Ghana Broadcasting Corporation to tashar da ke yada labarai da shirye-shirye zuwa kasashen ketare. To shirin nan na tsaka mai wuya shiri ne wanda yake mai kayatarwa kuma ana karo sunan shirin ma da kansa yana da daukar hankali is beating in ji turawa yana kamo hankali idan kafin ka saurari shirin kafa a kammala shirin in baka ma san abin da yake nufi da tsaka mai wuya ba za ka fahimci musamman ma Aliyu Mustapha Sokoto wanda ke gabatar da wannan shirin ba zan taba manta da shi ba a ziyarar da na kai Amurka daga Jamus lokacin na ziyarci Jikamshi daga wurin sa naga yadda yake hada wayoyi na telefon a aika da rahoto da kuma insert har nazo aka karu da ni da dama ana tsammanin ma ni na kirkiro abin amma yau ina fadi wannan dabara daga Aliyu Mustapha Sokoto na samu wannan dabara
shugaban sarakunan Fulani Ghana Sarki Alhaji Idris Muhammad Dingo ya taya sashen Hausa na muryar Amurka murnar cika shekaru 45 da kuma wasu shirye-shiryen da suke burge shi.
VOA sashen Hausa ta cika shekara 45 to alhamdulillah mun gode Allah. A lalle kuwa sashen Hausa na VOA lalle ta yi abin azo a gani domin tana ba da cikakkun labaran duniya kuma tana da shirye-shirye wanda yake yana wayar da hankulan jama'a. Alal misali shirin sunan na lafiya uwar jiki babu mai hushi da ke wannan shirin nan ina burge ni kwarai-kwarai sannan wani shiri kuma da ita yar wannan namu Grace Alkhairi ita da Yakubu Makiri suke yi kuma shirin kuma yana burge ni kwarai. Ni dai na fara sauraron murya Amerika sashen Hausa na ji tun farko-farkon da aka kirkiro ta tun zamanin ba ma FM Garinga lokacin suna kan shortwave na tun suna kan shortwave hali yanzu to amma tun lokacin ni dai nake sauraron su cikin masu gabatarwan wannan lokaci gudansu da ke burge ni kuma ya zama abokina ne tare muka tashi tun tsohon fadama shine wato Aliyu Abbas Allah ji kan marigayi Allah rahmashe shi to tun zamanin su muna sauraron muryar Amerika har zuwa yau.
Sarkin zangon Kwashima Imran Abdullahi Ango ya jinjina muryar Amurka da fatan alheri
kan shekara 45 na VOA da ya kanga to mu musamman Hausa da Hausawa sai mu Allah godiya duniya gaba daya musamman kuma mutanen kasan Ghana ni wanga gidan radio ban san abin da zan ce maka na zaba ba wanda yafi wani ba ni gaba daya sai mini don kaga tun walidi na da rai shi in radio shi baci to don da ko nawa da mu kashe mun kashe a gyara kamin lokacin VOA ya kai sai sai abin ya shiga cikin jini na da an salla masallaci wannan lokaci ya kai kamata ina gindin radio muna musu fatan alheri Allah ya kara musu karfin guwa kuma kuma fatan Allah ya kara sabon hikimomin da za a rika yadadawa.
Alhaji Salisu Modi sarkin samarin Hausawan Accra
gaskiya muna taya Voice of America murna sosai na cika shekaru 45 da irin gudunmuwan da suka bayar gudunmuwa da yawa gaskiya mun karu da su sosai especially ma wurin gyara mana Hausan mu da mu labarai daban-daban na ga programs da yawa especially zaurin matasa wanda ya shafi harkar matasa mun dauko ilimi da yawa daga wurin kamar saka mai wuya sama abin da yake burge ni kamar nakasa ba kasawa ba kaga wannan abu ne da yake wayar da hankalin al'umma shawurin nakasassu kuma a ringa damawa da su muna godiya kuma muna kara muku farin ciki Allah ya taimaka Allah ya saka da alheri
Idris Abdullahi Babu sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana.